This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Babalani tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalima Si Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Sojojin Ukraine sun ce suna janyewa daga birnin Adivka da ke kudu maso gabashin kasar, yayin da Rasha ke ruwan bumabumai, inda ta kara da cewa matakin bai bayar da wata nasara ga Rasha ba. Babban kwamandan Ukraine Oleksandra Sersky ya wallafa a shafin Facebook cewa an janye sojojin ne don gujewa mamaya da kuma kiyaye rayuka da lafiyar ma'aikatan. Oleksandra Tarnasinki, kwamandan sojojin Ukraine na yankin kudu maso gabas, ya bayyana bangaren Adivka a matsayin mafi tsanani a dukkan tungayen, wanda ya kai kimanin kilomita 1,000. Daga baya a ranar Juma'a, Tarnasinki ya ce an ci gaba da gwamza faramin fada, kuma Rasha ta ci gaba da shafa biranen a zahiri daga doron kasa. Ya kuma yi kirarin cewa a ranar Juma'a kadai sojojin Ukraine sun daƙile hare-haren Rasha fiye da 30. Sama da mutane 100 ne aka tsare a duk fadin kasar Rasha bayan da suka yi yunkurin aje furanni wurin bikin karamawa jagoran yan adawa Alexei Navalny, a cewar wani rahoton kamfanin lancin labarai na Associated Press a yau Asabar. Karkashin kulawar yan sanda, daga baya ma'aikata sun cire furanni na tunawa da jagoran, inji kamfanin lancin labaran. Wata kungiyar kare haƙƙin dan adam ta kasar Rasha, OVD Info, ta faɗi a cikin wata sanarwa ta fitar an mai da Navalny zuwa ɗaya daga cikin manyan gidajen yara na Rasha mafi tsanani. Sanarwar ta ce a cikin watanni 37 da yayi a tsare, Navalny ya shafa kwanaki 296 a gidan yara mafi azabtarwa. A cikin irin wannan yanayi, babu buƙatar a saka guba ko kisa ta hanyar tashin hankali, kawai dole ne a jira. Shugaban Amurka Joe Biden ya mayar da martani a ranar Juma'a ga labarin mutuwar Navalny, inda ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin kai tsaye tare da yin amfani da mutuwar wajen tsawatarwa ‘yan majalisar wakilan Amurka da su ci gaba da tallafi ga Ukraine. Rundunar sojin Isra’ila ta faɗi yau Asabar cewa dakaranta sun kama sama da mutane 100 da ake zargi da aikata ta’addanci a asibitin Nasser da ke Khan Yunis. Rundunar tsaron Isra’ila ta ce an kashe mutane da dama a binciken da ake yi a asibitin. Rundunar ta IDF ta kuma musanta zargin cewa sojojinta sun kai hari kan janareton asibitin. Rahotanni dai sun bayyana cewa sojojin ƙasar Isra’ila sun kai hari kan injinan janareta, kuma gazawan na’urori ya yi sanadin mutuwar mutane a asibitin. Ma’aikatar lafiya ta Gaza ta ce kusan mutane 29,000 ne, akasarinsu mata da ƙananan yara, suka mutu tun bayan da Isra’ila ta ƙaddamar da yaƙi a kan Hamas. Bayan da harin da Hamas ta kai na Isra’ila ranar 7 ga watan Oktoba, inda aka yi garkuwa da mutane kusan 250 tare da kashe 1,200. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kasashen Afirka sun buɗe wani taro na kwanaki 2 a ranar Asabar, yayin da nahiyar ke kokawa da juyin mulki da rigingimu da rikicin siyasa da kuma zaman ɗarɗar a yankin. Gabanin taron da za a yi Addis Ababa babban birnin kasar Habasha, shugaban hukumar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya yi tsokaci kan tashe-tashen hankulan da ke addabar kasashe da dama na Afirka da sauran sassan duniya. Sudan na cikin rikici, inji Faki, yayin da bai bayyana barazanar 'yan ta'adda a Somalia da rikici mara ƙarewa a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da haɗarin ta'addanci a yankin Sahel da kuma rashin zaman lafiya a Libya. Sake dawo da juyin mulkin sojar tashin hankali kafin zaɓe da bayan zaɓe, da rikicin jin ƙai da ke da nasaba da yaƙi da hukumar illar sauyin yanayi, duk wani abu ne mai matuƙar damuwa a gare mu, kamar yadda ya shaida ministocin harkokin wajen Afirka a ranar Laraba. Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris na halarta taron tsaro a Munich inda take tabbatarwa kawayen Amurka cewa har yanzu ana iya dogaro da Amurka. Yana da matukar amfani ga al'ummar Amurka. Amurka ta ci gaba da aiki da ta rike tana yin shugabancin duniya, inji ta a ranar Juma'a a Munich. A gajeren jawabinta a ranar Juma'a, Harris ta sanar da labarin mutuwar jagoran yan adawa na Rasha Alexei Navalny, inda ta kira shi wani karamin alamar rashin tausayi na shugaban Rasha Vladimir Putin. Ziyarar Harris zuwa taron na tsaro na shekara-shekara na zuwa ne a daidai lokacin da ake nuna shakku kan rawar da Amurka ke takawa a duniya a daidai lokacin da Amurka ke fuskantar zabe. Kuma ɗaya daga cikin yan takara shine tsohon shugaban kasar Donald Trump. Ya kuma nuna cewa zai karfafa wa Rasha gwiwa wajen kai hari ga mambobin kungiyar tsaro ta NATO da ke alaka da kungiyar waɗanda suka gaza biyan kudaden tsaron su na kungiyar. Daga ƙarshe, wani dandali da ke kusa da tsakiyar birnin Algiers, yan kasuwar canjin kuɗi na ɗauke da kuɗin euro da pam da daloli, da fatan za su musanya su ga waɗanda ke cikin damuwa game da faduwar darajar dinar na Algeria. Wannan kasuwa ta bayan fage ta canjin kuɗaɗen waje na daga cikin alamomin taɓarɓarewar tattalin arziki da ƙasar Algeria ke fuskanta. Ƙasar ba ta san barin farashin canji ya daidaita sosai. Ta tabbatar da cewa ba za ta iya iyakance buƙatu tsakanin jama'a ba, yayin da ƙwarin gwiwa kan kuɗin dinar ya ragu. Faduwar darajar kuɗin na nuni da yadda al'ummar Algeria ke gaza sayan komai na amfanin yau da kullum, yayin da gwamnati ta mai da hankali kan wasu abubuwa da suka sa a gaba. Ƙasar da ke arewacin Afirka mai arzikin man fetur, ana raɗe ɗin 'yan kasuwa na zubar da kauna sayar da kadarorinsu da kuma yin sama da fa'i da kuɗin euro a kasuwannin cancanji don kada dukiyarsu ta makale. Jama'a masu matsakancin ra'ayi su ma suna dogara da euro da daloli don siyan abubuwan da suka ƙare kamar magani da wasu kayayyakin mota ko wasu nau'in abinci.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Jama'a, muna muku maraba da shigowa zauren VOA wanda a yau zai zo muku daga jihar Agadez da ke kasar Niger, inda abokin aiki na Hamid Mahmud zai gabatar da maudu'in shirin. Hamid, bismillah, me shirin ya kunsa ne yau?
Zai mayar da hankali ne kan matakin da gwamnatin mulkin sojan Niger ta dauka na sauke dokar haramta safarar bakin haure bayan shekaru 8 da bullo da wannan dokar lokacin mulkin tsohon shugaban kasar Niger Isufu Muhammadu. Kowa da tasiri soke wannan dokar zai yi wajen haɓaka tattalin arzikin jihar Agadez, duba da yadda kungiyoyi da dama suka shayin korafe-korafe game da wannan dokar. Domin tattaunawa kan wannan batun, mun gayyato malamai da dama a cikin wannan zauren. Na farko akwai Ahmed Isuf na kungiyar gamayyar kungiyoyin fararen fulla na Mswasande. Akwai Abdulrahman Biyanu na kungiyar fararen fullan da suka sha gwagwarmaya ganin cewa an soke wannan dokar. Sannan akwai Bilal Afununu, shugaban masu safarar bakin haure na Agadez. Sannan kuma akwai Mala Aminu wanda ya wakilci masu aikin hannu. Daga ƙarshe akwai Musa Bashir wanda shine shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Niger reshen jihar Agadez. To bari mu fara da Ahmed Isuf na kungiyar Mswasande. Malam Ahmed Isuf, bayan shekaru 8 da kafa wannan dokar ta haramta safarar bakin haure, yaya kai ji da soke wannan dokar da gwamnatin mulkin sojan Niger ta yi?
To da farko muna muku godiya da kuka gayyace mu. Gaskiya muna ma Allah godiya, kuma mun ji dadi sosai da aka samu aka soke wannan doka saboda dokan nan tun lokacin da aka duke ta muka fito muka yi tir da Allah wadai da ita saboda ta take haƙin bil adam sosai
haka
idan kun lura doka ce wadda tace su bakin haure suna iya baro kasashen su Niger kin ma suna iya barin capital har su shiro nan Agadez to daga Agadez kuma aka dakatar da su ba su iya ci gaba su tai inda suke so su tai wannan na farko kenan na biyu kuma dokar ta zo ta karya tattalin arzikin ji haggata mu ta Agadez saboda matasa ne da dama da al'umma Agadez ma gabaki daya suke cin amfanin wannan zirga zirga ta yan bakin haure to tunda aka kafa wannan doka tattalin arzikin jihar ta mu yazo yi kasa sosai to wannan abu shi yasa muka tashi sai tsawon shekara 8 muna fata mu ga cewa an soke wannan doka kuma da aka soke wannan doka muka fito muka yi murna muka gode ma sabin hukumomin ga da Allah ya kawo mana wadanda su ne suka yi nazari suka ga lalle wannan doka ba abi ka'idar da Adam ba kuma doka ce wadda ba ta gyara kasar mu Niger suka soke mana ita wannan dalili ne yasa kuka gani muna musu godiya buskan soke wannan doka
Malam Musa Bashir da kake shugabantar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kasar Niger reshen jihar Agadez kun shayin tsokaci akan cewa wannan dokar ta haramta safarin bakin haure ta saba wasu dokoki na ƙasa da ƙasa
wannan doka ta saba ma sauran dokoki na ƙasashe wanda muka sa hannu a ciki
kuma
ku diba kamar a lokacin na akwai protocol wangana sai da yau Niger ta saka hannun ta ciki kenan bai kamata ba dan mamba na ƙasar Siriyawo idan ya shigo ƙasar Niger ya kasance ba zai iya tsallaka ba ƙasar Niger to mu muna ganin kamar an take haƙin bil adama a bangaren tafiye tafiye tunda kamar Kadiba declaration universal na droit de l'homme article 13 alinéa 2 ya ce duk ɗan adam ya da izinin ya tafi ƙasar da yake so kuma ya dawo lokacin da yake so ƙasar shi amma ko ƙasa tana da izini ta dan sa irin ya dokokinta na yadda za a shigo mata ƙasa ko ta ce sai da visa ko sai da card d'identité ko sai sai da passeport ko ce tana iya bada irin kamar tsarin yadda ta so a shigo ƙasar ta amma mu da yake mun sa hannu revisionist ne dawo kenan bai kamata ba a ce wanda ya fito daga ƙasar Mali ko nan ƙasar Togo a ce idan yazo Agadez zai zama matsala a gare shi na ya wuce wannan ga inda doka ta saba kenan mu yau murna ne zani su oke wannan dokar da aka yi saboda yanzu in Allah yarda mutum ya tsallaka a gare shi lafiya da wuce shanin sa
idan muka koma wurinka Malam Bilal Afunnunu kana shugaban kungiyar masu safar bakin haure a jihar Agadez shi wani tasiri soke wannan dokar zai yi game da safar bakin haure a jihar ta Agadez
yanzu dan ka sani ka shiga bakin tasha ko kaso bisa shi ko bakin kaso tol mutane kamar nan aka yusu ma baka ce yusu wani wuri kenan wannan abun da ake fadi na mutane mu ba mu gane shi ba mun ga iko ma da kanshi yanzu ya sassafta ma mutane hanya diyawa ka je yanzu ka ga mota kamar kuda har ara ta jikinta kuma ba Nigerian bane mun san na Nigeria ne ko na Mali ne ko na ko ina ne mu da muke bisa hanyoyin nan wannan abu ba mu gan shi ba jin shi dai muke ana ririya shi ana sashi garhi wannan soka doka mu za mu ce wallahi magana cikakka gare ni ya kawo sauki sosai ga rayuwar mutane ma da tahinsu da sun saki walwala ta samu gare su lalle ba a rasa wani abu kadan kadan wanda ba za a rasa shi ba kenan wannan dole ne a koyi shi kullun kowace kasa ma amma alhamdulillah za mu ce mu ta bangaren nan mun gode ma Allah da yake ya kawo mana sauki abu da yawa da babu shi masjidi yawa da komi da yawa yanzu babu shi kowa dai ya saki kanshi yana kiyo kawai mutane su zo su wuce su zo su komo su wuce gidansu su zo su tai urin bidar su ba mu gama shi ba in na ce maka wani abu in ce na gama shi a'a ban gane shi ba to muko rushin masjidi muke so in ba a gama shi ba kenan walwala an tazo wan alhamdulillah ya bun da aka yi mai wuce mu sai da yawo tun kunce muna shi sai da yawo amma ba mu san ta ba sai ce mana sai da yawo ta yi kaza ba mu ga takarrawar ga ta sai da wuce ta baka kai bugwari ka wuce ko Nigerian ko sai an yi maka visa ko sai mu muna kawo ni abu ko ana kawo mu abu aljihin sun ka shiga ko kai wani sai an ga hanshin ka amma Nigerian ka shiga sai a ganka lahiya lahiya tunda na zauna na yi aikin aljihin na aikin Niger na aikin Nigeria har Lagos har ko'ina na gani dai kamar Niger nan Allah ya kara mana imani ya kara mana saki ya kara mana sassafci ma bakon da ya zo gare mu kuma bakon mu yau Niger ko wurin waye zo bai gumina daga ina kake a'a yana ashek ma ya barka kai zaman kan kaga shi ka tai in wani dai kai kake da abunka ba mu san shi ba mun gari ne da yazo yanzu
Malam Abdulrahman Biyanu kana shugabantar kungiyar Farafullani kuma a baya kun shagogwar maya da ma korafe ganin cewa an soke dokar to a wannan karan shi wani tasiri ne soke wannan dokar zai yi wajen habaka tattalin arzikin jihar Agares ganin yadda shekarun baya matasan jihar Agares da dama suka rasa aiki sakamakon wannan dokar
to yanzu a tsammanin mu dai ya kamata diplomacy kamar ta yi aikin ta an soke doka yayi za a komawa aiki yadda ya kamata kowa kuma za ya mai ake tana da abunda zai samu ya sarrafa don ya samu kuma ya ci gaba da activity din shi wancan da bari na a wancan lokaci na safarar da ake ce ma suna caga wannan tunda won a lokacin nan da vraiment ake samu zuwa da zuwa wannan kowa ya ga Agares gaskiya masha Allah an gode ma Allah kowa yana samu baki rabon shi tunda dama bayiwa a ce wai kamar mutun ya zamanto illa kuwa ba ko ya zamanto illa ba ko alheri ne duk yadda yake baske ya ce ya shaya ne murun kunci to ka gani kenan kuma duk cinga da zai shanga da zai a cikin kasan nan da yazo nan ne zai nemo su kenan garuwa ce ta wannan wurin da yake don kuma fatan mu da yanzu mai kwanta na yanzu kuma su daidaita abun kuma su kara kawo tarbiya a bisa yadda ake wannan shigila kuwa ta tai cikin tsari ba tare da cin amana ba
Da wannan bayani na Malam Abdulrahman Diallo zamu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ci gaba a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Hamid Mahmud wanda ya hada shirin daga jihar Agades na kasar Niger sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya
A gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba Sauraronmu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku BOA Hausa ku bani tarihin shahararren malamin addinin musulunci nan mai suna Mufti Ismail Mink naga an ce shi dan asalin kasar Zimbabwe ne kuma naga shi Balarabe ne wai shin koya aka yi aka haifu a ragaya Mai tambaya Ado Turaki Askira Maiduguri jihar Borno Najeriya. To idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin mu a Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Baɗikwai malami a kolejin koyar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya wanda yake
So Malam Turaki Askira Maiduguri jihar Borno ga tambayar ka nan da kake so sanin tarihin shi wannan shahararren malamin addinin musulunci wato Mufti Ismail Mink sannan kuma kace ka samu labarin cewa an ce shi dan kasar Zimbabwe ne amma kuma ka gan shi Balarabe ne shin ya aka yi aka haifa ragaya to ga amsar tambayar ka nan tana tafe
yawa to madalla dakta to dakta bari mu fara da shin yaushe aka haifi malam a wace shekara kuma aka haifi malam kuma a ina
Da farko dai an haifi shi wannan bawan Allah ranar 27 ga watan Yuni shekara 1975 wanda kuma an haife shi ne a babban birnin Harare na kasar Zimbabwe wato kasa ce wacce take kudancin Afrika ba ta nan Afrika tamu ta yamma a kudancin Afrika Zimbabwe take sannan kuma mahaifinsa shine Maulana Musa Ibrahim Mink
yawa to dakta menene cikakken sunan malam cikakken sunan malam?
Cikakken sunan shi wannan babban malami kuma da ka tambaya, ainihin sunansa shine Ismaila ibn Musa Menk, saboda mahaifinsa sunansa Maulana Musa Ibrahim Menk. To bilakika asalinsa ba Balarabe bane, mutanen Gujarati ne, wato wani bangare ne dake can kasar India.
Yawa, to daga yanzu shi malam misali a ina ya fara karatu, kuma daga shin wani malami ya fara karatu? Kai wata kila da shike mahaifinsa malami ne, ko a gaba mahaifinsa ya fara karatu, ko dai akwai inda ya fara karatu?
Hakikanin gaskiya shine shi Ismaila Menk ya fara karatu ne wajen mahaifinsa, saboda shi ma kansa mahaifin nashi Maulana Musa Ibrahim Menk ya kasance mutum ne wanda yake mai yada addini musulunci, mai yin wa'azi. To shi dan nasa Mufti Menk ya kasance yayi karatun Qur'ani ne, kuma har ya haddace Qur'ani a gaban mahaifinsa.
Yawa, to daga mu dawo ga bangaren karatun boko. Shin malam yaushe yayi karatun boko, kuma a ina da ina yayi karatun boko, kuma yaushe ya fara karatun boko?
Ya fara karatunsa na boko a St John College, Harare, anan ya fara karatu. Sannan daga nan kuma ya tafi ya je karatunsa na zama mufti a can Gujarati, wato ya koma asali kenan, ya koma gidajen India ya je wannan karatun nashi. Daga baya ya je ya karanci abin da ya shafi shari'a a birnin Madina, University of Madina. Ya yi digirin sa na farko, sannan digirin sa na biyu, da kuma na uku ya zabe, wato digirin digirgir, shi kuma ya yi shi a Riyadh ta kasar Saudiya. Wannan kuma ya tabbatar da cewa kenan daidai ne idan ka kira shi Dr. Ismaila ibn Musa Menk, wato mufti din, saboda ya kasance shine babban alkali na kasar Zimbabwe. Shi wannan malami ya shahara, saboda mai shaharar da yayi, ya shahara ne saboda salon kiransa da yake yi, ko salon wa'azinsa da yake yi. Yana yin sa ne da wata irin baiwa ta musamman, yana wa'azi, yana murmushi, kuma bayan duk magana da ya zai ci Allah ya shiryar da mu.
Da kyau. To daga mu dauka yanzu shi malam misali, ita yayi ne ya shahara sosai kamar yadda ka zayyana, da wasu irin kafafen yada labarai yake ta'ammali da su, hatta kai ga yayi shura a bangaren wa'azuzzuka da kira kan hanya madaidaiciya?
Shi Ismaila ibn Musa Menk, wato shi mufti Menk, ya shahara ne saboda yin amfani da kafofin zamani wajen yada karatuttukansa, sannan kuma da irin aqidar da yake yadawa na kokarin a zauna lafiya tsakanin addinai daban-daban. A
wato dukkan mu dawo ga bangaren iyali. Malam yana da iyali, kuma ƴaƴansa nawa? Nawa maza ciki, nawa mata?
Yana da aure, ya haifi ƴaƴa har guda tara, mata bakwai, maza biyu.
To madalla Allah ya dayyawa. To dukkan mu kalli bangaren tarayyarurruka. Shin yarurruka nawa malam ke amfani da su, wanda yake ji yake iya tambaya da ita, kuma yake iya bada amsa da ita, kuma akan iya masa tambaya da ita, kuma ya sake bada amsa? Yarurruka nawa malam yake amfani da su?
Ya iya yaren Gujarati, ya iya Urdu, ya kuma shahara wajen iya Larabci da Turanci.
Na'am. To daga a cikin tambayar da shi mai tambaya ya aiko mana, ya sake koyewa cewa yana jin ana cewa malam mufti Balarabe ne. Shin menene gaskiya al'amari? Shin malam Balarabe ne, ko dai a'a malam yana da mu'amala ne da Larabawa, ko dai a'a ya koyi harshen Larabci ne?
Shi ba Balarabe ba ne, duk da cewa tambayar ka ka nuna cewa kana tsammani ko an gaya ma cewa shi Balarabe ne. Ba Balarabe ba ne, wato kabilar su ita ce kabilar Gujarati, wacce kuma take India.
Salam alaykum.
Mufti Meng ya shahara saboda yayi yana amfani da abinda ake kira kafar YouTube, sannan kuma waɗanda suke sauraron wa'azinsa ko wa'azuzzukansa ba musulmai ne kadai ba, har ma da waɗanda ba musulmai ba, saboda sun ce yana da saukin kai wajen kuma gane sidi wajen isar da sako na musulunci. Watakila in baka manta ba, Mufti Meng ya taba shigowa nan kasar mu Najeriya, sannan kuma yayi yawo kasashe daban-daban-daban, ya taka muhimmiyar rawa wajen sasanta tsakanin addinan da ke Maldives, ya yi ruwa da tsaki wajen sasanta tsakanin mazauna Liberia. Mutum ne wanda yake shi a wa'azinsa bai yarda da tsauraran ra'ayi ba, ya fi fahimtar cewa ai zaman lafiya, saboda ta zaman lafiya ne duk abin da ake so za a yada na musulunci za a yada, kuma har wasu ma su yi kwadayin wannan addini su shigo ciki. Yana cikin manya-manyan mutane 500 a duniya waɗanda suke da ƙarfin faɗa a ji a ƙarƙashin addinin musulunci. Wannan shahara tasa duk da ƙarancin shekarunsa ya biyo bayan kamar da na faɗa salallamin da yake amfani da su ne, zaka ga yana wa'azi yana murmushi kuma kullum yana kokari ya karantar da azauna lafiya.
A to duka na san watakila ko malam ya fuskanci wasu kalubale wanda suka addabi rayuwarsa a waɗannan nasarori da ya samu. To in ya samu, wani irin kalubale ne ya fuskanta kuma yaushe ya fuskance su?
A yan shekarun baya Mufti Meng ya samu matsala saboda kyamatar da ya nuna misali da yan luwadi, wannan ya sa da ya nemi shiga kasar Singapore suka kiyarda ya shiga, wannan din kuma ya sa wasu sai suka fara masa kallon wani abu daban. Amma daga wancan bangare waɗanda suke luwadi da madigo yan waɗannan kungiyoyin, saboda ya fito ya soki abinda suke yi. To wani abu dai da na binciko shine Mufti Meng al'amuran da suka shafi iyalinsa bai cika nunawa ba, don haka yana da wuya a ce maka ga matarsa. Amma dai lalle na binciko na samu mana cewa ya haifi ƴaƴa har sun kai guda 9, amma ba za a iya ce maka ga wacce ce matarsa ba.
Yawa, to da ta shi malam Mufti Meng misali yana da mabiya kamar nawa, mabiya kararrukansa kamar sun kai nawa a fadin duniya gaba daya misali?
Wato Mufti Meng yana da mutane mabiya waɗanda suke bin karatunsa wanda sun haura mutum miliyan 4, sannan kuma yakan samu kudaden shigansa ne ta hanyar dan abubuwan da YouTube suke bashi, amma ba baya cewa a biya shi wai don zai yi wa'azi ko zai je wata ƙasa ya ce sai an biya shi kuɗi, wannan babu. Sannan kuma yayi ta samun lambobin yabo da yawa a rayuwarsa, kuma yayi rubuce-rubuce na littattafai. Lokaci ba zai bada dama a kakkawo duk waɗannan ba, amma dai bil hakika Mufti Meng shahararren malami ne wanda duk duniya ake ji da shi, nan kadai Afirka ba, ba Asia kadai ba, kusan duk duniya na alfahari da shi, saboda kamar da na faɗa da farko salon karatunsa ya bambanta da mafi yawancin malamai. Yana saka hikima da annashuwa a cikin na dan murmushin da yake, da kuma wasu lokuta yakan yi dariya a lokacin da yake wa'azi. Sannan kuma yana cikin shahararrun mutanen da suka iya yi wa mutane bayani ko kuma nusar da mutane abinda ake cewa motivational speakers, suka nusar da mutane akan al'amura da yawa. Dan na taba jin inda ya fada ya ce in ka ji ana zaginsa bai ce ka biyar ba, bai ce kuma ka tare masa fada ba, balle ma ka gaya masa. To mutum ne wanda yake ya dauki duniya da sauki, muna masa fata kuma Allah ya sa ya gama lafiya, mu kuma mabiyansa mu ma Allah ya sa mu dauki waɗannan kyawawan halaye nashi. To ina fata dan wannan da na samo maka zai kara maka haske akan sanin ko shi wane ne wannan shahararren malami dan asalin kasar Zimbabwe, wato Dr. Sheikh Ismaila Ibn Musa Meng, wanda aka fi sani da Dr. Mufti Ismaila Meng. Da fata ka gamsu da waɗannan bayanan da aka maka.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Babikwai na FCE Yola, da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Ladu, da producer mu Julie Leonard Gresham, da kuma engineer mu ni Ibrahim Kalamuski Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Ta gaida Ibrahim Garba. Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sir Phil Hashim Gumel da ya karanto labarai da Fiona Wamai da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.